الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 16 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan 2 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala kafin darasi ne wa balafi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am kamar ni ba ta su ce rai cewa za su sha magana da kafin ban san wani dalili wanda yake hana mai ciki shan madara an gane ku shine dan gwa yace wai mata suna rai cewa in mace tana dauke da ciki ba ta shan madara shin akwai wani dalili a takaice dai mu dai ba mu sani ba kuma irin wannan tambaya likita ya kamata a tambaya menene illar na'am
alam ne ya wasu jira arka da su suna
to idan mutun ya manta sujada a raka'a ta farko ko a ta biyu ko a ta uku a karshe kafin ya salamci ya tuna abinda zai yi sai ya jefar da wannan raka'a ya zo da wata raka'a a madadinta in a raka'a ta karshe ne kafin ya salamci a lokacin nan sai ya duka ya yi sujada kuma babu komai a kan shi na kabla ko ba'di wannan raka'a ita zai jefar da ita ya zo da wata a madadinta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun zo karshen kitabu bahara hadisi na karshe a littafin shine hadisin Ummu Salama Allah ya karama ta yadda ke fada cewa kanatin nufasa'u taqudu ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawma wato Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda ke fada cewa mace mai biki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takan zauna bayan aihuwarta tsawon kwana 40 ma'ana idan jini bai tsaya ba kenan gaya shi shine kwana 40 takan zauna tsawon kwana 40 ba ta sallah ba ta azumi kuma ba za a kusance ta ba kenan idan jini bai tsaya ba amma ba yana nuna cewa mace in ta aihu kawai shikenan ba sallah ba azumi sai an kwana 40 kamar yanda a Hausa ake cewa sai ta yadda wanka an gane hadisin yana nuna mana in jinin biki ya zarce da ita to gayin shi karshen shi shine kwana 40 in ya dora akan kwana 40 to ya fitar da cikin hukuncin jinin biki dole za ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada amma daidai da misali awa daya bayan aihuwar mace jini ya yanke mata to dole za ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada a yau idan mace ta aihu misali bayan awa daya jinin biki ya tsaya to wanka za ta yi ta ci gaba da ayyuka na ibada ba maganar sai an kwana 40 wannan kenan nasi ne wanda yake nuna mana gayar jinin miki kwana 40 tare da cewa malaman malikiya su sun tafi akan cewa gayar shi karshen shi shine wato kwana 60 menene dalili suka ce an bududdidi an samu daga cikin mata wanda jinin miki yake zarcewa da ita har zuwa kwana 60 to amma a takaice dai wannan nasi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna mana karshen wato jinin miki wato shine kwana 40 kenan shine a Hausa ake cewa ta yadda wanka wanda in an yadda wanka wasu sukan yi waina a toya a yi sadaka wasu sukan yi gumba wannan duka ba laifi bane wani nau'i ne wanda yake na godiya ga Ubangiji subhanahu wataala akan cewa ta aihu lafiya ta gama kenan wanka lafiya ma'ana ta aihu lafiya shine wannan nau'i na godiya ga Ubangiji akan cewa ya sauke ta lafiya shine sukan dan jinkirta wannan nau'i na ibada suke kai shi karshen kwana 40 kuma abinda muke so mu sani abun bai takaita ba ga sadaka shine na atoya waina ayi sadaka duk wani nau'i na ibada bakin gwalgwado mace takan iya yi da sunan godiya ga Ubangiji Allah ya sauke ta lafiya kuma Allah ya sanya albarka a cikin abinda aka samu in ma sallah ce ko azumi ne ko sadaka ko menene wannan ba laifi bane kenan wanda ta yi ta kyautata wanda kuma ba ta yi ba kuma hallo ba laifi bane ba abin da ya shafi wannan waina da suke yi a nan da sauransu an gane ko abin da muke so mu sani kenan ba wani nasi bane bai zo akan cewa idan mace ta yadda wanka sai ta yi waina ba nasi bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar abinda muka fahimta sadaka ce suke yi wai da sunan godiya ga Ubangiji subhanahu wataala akan ya sauke ta lafiya wannan ko shine abin da ya zama wajibi a duk lokacin da Allah ya jaddada ma ni'ima daga cikin ni'imomin sa wani abu da kake bukata ka samu ko wani abu da kake tsoro Allah ya ije maka to ya kamata ka gabatar da godiya zuwa gare shi ita kuma godiya kamar yanda bayani ya gabata tana kasancewa ta hanyoyi guda uku halshe ya fada an gane ko zuciya ta kudirce sannan kuma gabbai su aikata farko ta fada da halshen ta Allah ya sauke ni lafiya abu na biyu ta kudirce a cikin zuciyarta cewa wannan sauka lafiya da tai Ubangiji subhanahu wataala ne yaso shine ya nuface ta da haka ba wani abubuwa bane na dubarunta da wasu dokoki da ake ba ta wannan duka sababi ne an gane ko kuma rubo da sababi wannan wajibi abubuwan da likita zai zana ma mace in tana dauke da ciki karki kaza kiyaye kaza to wannan sababi ne kuma rubo da sababi wajibi ne domin kiyaye lafiya wajibi ne amma kada ta dauki wannan dokoki da ta bi da wasu dabaru na ta cewa shine ya sauke ta lafiya a wannan sauka lafiya Ubangiji subhanahu wataala ne yaso wannan duka sai ta dauke shi a matsayin sababi kenan haka mutum zai kudurce a zuciyarsa abu na uku kenan gabbai su aikata kenan shine aikata wani nau'i na ibada da sunan godiya ga Ubangiji subhanahu wataala akan wannan ni'ima da ya mata wato na ta samu ta sauka lafiya to shine dai a takaice malam ya zo mana da wannan hadisi kenan a ƙarshen wato baban da ke bayani game da hukuncen al'ada kenan shine bayan haka sai malam yake cewa lafazin na al-Imamu Abu Dawud ne a wani lafazi wato yace walam ya amurhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salati nifas wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai umarce ta da rama wato sallata biki ma'ana sallolin da suka wuce ta a lokacin tana cikin wannan jini na al'ada jini na aibuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ba a rama don haka da mai al'ada da mai biki duka hukuncin su daya an gane hukuncin su daya kamar yanda mai al'ada ba ta ramuwar sallolin da suka wuce ta a cikin kwanukan al'ada to haka ita ma mai biki duk abinda jinin biki ya hana to haka jinin al'ada shi ma ya hana duk abinda jinin al'ada ya hana jinin biki shi ma ya hani game da waɗannan abubuwa shine yace walam ya amurhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salati nifas wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarce ta game da rama sallah ta biki. Abinda muke so in aka ce biki kenan mace ta aihu, kenan shine bayan an dine ta halittar da, kenan bayan ya riga ya zama da, shine misali bayan wata hudu kenan. In abinda ta haifi wannan shine ake kira biki kenan, shine wannan jini da zai zo mata akan wannan lokaci a cikin wadannan kwanuka kenan na aihuwa, wanda sababin shi shine aihuwar, wannan shine kenan jinin biki. Ko da barin cikin ta yi, to hukuncin mai biki yana kanta. Za mu tashi kenan littafi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. مالم الله يجي كانسا كيفتا وانا لتافي ني وانا كي بياني جمدا واتو حكنش حكنشن صلاة. لفظ الصلاة واتو على روتي معنى سشيني الدعاء بخير، wato yi ma kai addu'a ta alkhairi. Yin addu'a ta alkhairi shine ake nihi da as-sala. Don haka dalilin da ko kuma mu ce ash-shahid ala zalik, ma'ana abinda ke zama shaida akan cewa ma'anar as-sala a larabci shine addu'a, fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul tauba: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وبنجي تعالى يتي خذ من أموالهم صدقة واتو ككربي زكاة تكين دوكيوين سوا واتو سني مؤمنين تطهرهم بها واند زاكة ذرك كيسو جمد أسبب كربر ونن زكاة game da duk wani datti wanda yake na zina, wato zakihi, sannan kuma ka tsarkake su game da wato datti wanda yake na ruwa. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa salli alaihim, wato yi musu addu'a. Kaga wa salli alaihim ai ud'u lahum bil baraka, kai musu addu'ar cewa Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya rage na dukiyar bayan an fitar da haƙin Allah. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya kawo masa dukiyar zakka ya aje masa, manzo Allah sai ya ce Allahumma salli ala fulan, Allahumma salli ala fulan. An gane ko? To shine anan Ubangiji ta'ala yace wa salli alaihim ay ud'u lahum bil baraka, kai musu addu'ar cewa Allah ya sanya albarka a abin da ya rage na dukiyar su. Don haka duk wanda ya dau zakka ya baka, to anan yana da haƙƙin kai masa addu'a cewa Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya rage. Sai yace inna salataka, domin addu'arka sakanun lahum, wato nutsuwa ce ga mu'minai. Sai yace wallahu sami'un, Ubangiji ta'ala mai ji ne game da duk abin da bayinsa ke faɗa, alimun kuma masani ne game da niyoyinsu. Kaga wannan aya kenan tana nuna mana ashe lafazin as-sala a larabci ma'anarsa shine addu'a, ma'ana yin addu'a. Haka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin sahihu Muslim. Manzon Allah ke cewa idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana mufiran falyut'am, wa in kana sa'iman falyusalli. Maza Allah ya ce idan an gayyaci ɗayan ku zuwa walima, maza Allah ya ce falyujib, dole ya karba, dole ne ya karba wannan gayyata. Matukar babu wasu abu wanda yake na saba ma Allah. In akwai abubuwa na saba ma Allah, wajabcin karba gayyatar ya sauka daga kanshi. Sai dai idan yana da ikon canza wannan aiki na asha, to zuwan shi wajen walimar ya zama wajibi domin ya canza wannan aiki da bai dace ba. Shine yace idza du'iya ahadukum falyujib, idan an gayyaci ɗayan ku zuwa walima, manzon Allah yace ya karba. Fa in kana muftiran, idan ya kasance baya azumi, falyut'am, manzon Allah yace yayi kokari ya ci abincin da aka shirya na walima. Cin abincin ba dole bane ba, karba gayyatai shine ya zama wajibi. Cin abincin an so domin ka saka farin ciki da murna a cikin zuciyar shi wanda ya shirya walimar. Dan haka ana buƙatar in an ce bismillah to ku tashi ku je. koda menene aka shirya karka ce ka goshi koda ka goshi je kade ka zauna dai ka taya suka zama dan cikon banci in an ci kai ma a fito da kai domin wannan zai saka farin ciki da murna a zuciyar shi wanda ya shirya walimar shine manzo Allah ya ce fa in kana muftira idan ya kasance baya azumi shi wanda aka gayyata manzo Allah ya ce fal yaqam yayi kokari ya ci abinci sai ya ce wa in kana sa'iman idan ko yana azumi manzo Allah ya ce fal yusalli menene ma'anar fal yusalli ai fal yad'u lahu bil baraka yama mai walimar addu'ar cewa Allah ya sanya albarka wani daga cikin magabata yace fal yusalli sai ya raka'a biyu in yaso ya juya ita ya dauki kenan ma'anar fal yusalli a shar'ance kenan shi kuma a larauce manzon Allah yake nihi anan fal yusalli yayi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka haka wani mawaki na fada yana cewa taqulu binti wa qad qarrabtu murtahala ya rabbi jannib abil awsaba wal waja'a alayki mithl alladhi sallayti fagtamidi nawman fa inna li jambil mar'i mubtaja'a shine yace taqulu binti yace dal karamar diyata na fada wa qad qarrabtu murtahala wato lokacin da na kusanto abun hawa zan yi gulaguro ya janyo raƙumin sa iyar shi sai take fada masa take cewa ya rabbi ya ubangiji na ina roƙonka jannib abil awsaba wal waja'a ka nisanta ma mahaifina al awsab wato dukkan wasu cututtuka da duk wata rashin lafiya da duk wata matsala Allah ka nisanta ma mahaifina shi ko mahaifin yace sai nace mata alayki mithl alladhi sallaiti kila zunci kwatancin wannan addu'a da kika mun ki ci gaba da yi shine yace alayki alayk anan wannan ismu fi'ilul amr ne bi ma'ana ilzali kamar yadda ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladzina amanu alaykum anfusakum ay ilzamu anfusakum kenan anan misla in ka mata nasu kenan shine alayki mislan ladzi sallaiki ay iltazimi ilzami ko kuma ilzami mislan ladzi sallaiki ma'ana kila zunci kwatancin wannan addu'a da kika yi ko kuma ka ce alayki mislul ladzi sallaiki sai ya zama to kenan mubtada ne da khabar alayki mislul ladzi sallaiki kwatancin wannan addu'a da kika yi kema Allah ya nifanta ki game da duk wani cututtuka da duk wata rashin lafiya da duk wata matsala kaga sallaiki ana aibi ma'ana da auti alayki mislan ladhi sallaiki ai da auti kema wato alayki mislan ladhi sallaiki ma'ana kema wato Allah ya nisanta ki game da dukkan abubuwan da kike ki kike kyama na rashin lafiya da sauransu kenan sallaiki bi ma'ana da auti sai yace fagtami bi nauman yace ki rumde ido ki bacci ta inna li jambil mar'i muqaja'a domin hakarkarin dan adam wato yana da wurin kwanci duk kai kawun dan adam to sai ya nemi wurin da zai kwanta bayan da za a yi dan adam ya rayu ba tare da kwanci ba to a takaice wannan baiti shi ma dalili ne wanda yake nuna ma'anar as-sala a larauci shine addu'a tunda cewa alayki mithlal ladhi sallaiti ai da auti a shar'ance idan aka ce as-sala sallah ma'anarta kamar yadda malamai suka faɗa shine suke cewa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bi shara'ita makhsusa wato wasu maganganu ne da wasu ayyuka waɗanda suke abun farawa da kabbara waɗanda kuma ake cike su da sallama da sharuɗa waɗanda suke kebantattu aqwalun wato maganganu ne kaga aqwalun anan akwai lafazin kabbara da zaka yi akwai irin su fadar sami Allahu liman hamida akwai karatu sannan kuma akwai addu'o'i akwai lafazin tahiyya da sauransu wannan duka aqwal ne sannan wa af'al da wasu ayyuka kaga akwai tsayuwa akwai daga hannu akwai dora hannun dama akan nahagun a rungume akan kirji akwai ruku'u akwai dagowa daga ruku'u akwai sujada akwai zama da haka suka ce aqwalun wa af'alun wato maganganu ne da ayyuka muftataha bitakbir wanda ake fara su wato da kabbara sai ce muftatama bitaslim kuma wanda ake rufewa kenan da sallama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ita sallah yake cewa mifutahu hadhur sarki shine mabudinta sai yace wa awwaluha wa tahrimu hattakbir manzo Allah yace haramar sallah ma'ana shiga sallah shine takbiratul ihram sai yace wa tahlilu hattaslim gama sallah manzo Allah yace shine yin sallama dan haka suka ce muftatahatun bitakbir kenan abun budewa wato da kabbara sai yace muktatama bitaslim kuma abun cikewa da sallama bi shara'iqa makhsusa da wasu sharuɗa waɗanda suke kebantattu to wannan shine wato iya ta'arifin da malamai wato suka ma sallah wato ita sallah an farlanta ta ne a daren da aka yi miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ka a shekara ta 10 da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabi ne manzo ne zuwa dukkan duniya har zuwa kiyama kafin hijira da shekara 3 ubangiji subhanahu wataala ya farlanta mana sallah sannan ita wannan sallah a farko an farlanta ta ne raka'a 2 sannan sai aka tabbatar da sallah ta bulaguro sannan kuma sai aka cike sallah wadda take ta zaman gida kenan sai suka koma raka'a 4 tare da cewa ita magariba daman witri ce ta sallar yini ita a farko ma raka'a 3 ce kamar yanda ita asuba ita a farko ma daman 2 ce to amma az-zuhr da la'asr da isha a farko raka'a 2 sannan ubangiji subhanahu wata'ala wato ya cike su suka zamanto raka'a 4 sannan kuma sai aka bar ita sallah ta bulaguro kenan idan mutum yana cikin tafiya az-zuhr da la'asr da isha wato zai yi su raka'a 2 wato ita sallah tana da wasu abubuwa waɗanda suka bambanta ta da sauran ibadu wanda Allah ya shar'anta mana ma'ana tana da wato shine miza ko kuma mu ce mizat ma'ana abubuwan da suka bambanta ta da sauran ibadu waɗanda suke nuna sallah ta fifici sauran ibadun da Allah ya shar'anta mana na daga cikin su abu na farko da Allah ya tashi farlanta mana sallah manzo aka turo na musamman shine Jibrilu alaihi salam ya tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani yanki na dare daga nan masallacin harami na Makka zuwa masallacin Qudus kamar yadda Allah ya kissanta mana a can cikin wata sura ta musamman ita ce suratul Isra subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa allazi barakana hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir daga nan kuma masallacin Qudus aka tafi da shi zuwa saman 7 ya gana da ubangijinsa subhanahu wataala ubangiji ta'ala ya bashi tsaraba shi da al'ummar sa sallah wato 50 a tsawon yini da dare sallah 50 a tsawon yini da dare to abu na farko a cikin wannan kissa yana nuna mana sallah ta fifici sauran ibadu kamar irin su zakka su haji da sauransu da wannan matsayi duk wata ibada da ka sani an shar'anta ta ne a duran kasa amma ita sallah da Allah ya tashi shar'anta mana a saman 7 aka farlanta mana ita aka turo manzo na musamman ya tafi da manzon namu ubangiji subhanahu wataala ya masa wannan kyauta shi da al'ummarsa sannan a farko kuma sai Allah ya farlanta ta sallah 50 a tsawon yini da dare malamai suka ce wannan dalili ne wanda yake nuna sallah ta fifici duk sauran wasu ibadu sanda Allah yake mata da kaunar da yake mata shi yasa a farko ya farlanta mana sallah 50 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba yana kan hanyar dawowarsa ya hadu da annabi Musa alaihi salam a can sama daga cikin sammai annabi Musa ya tsare shi ya tambaye shi ya ce me ubangijin ka ya ma kyauta kai da al'ummarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa sallah 50 a tsawon yini da dare annabi Musa ya ce a'a ya ce na goga da mutane na banu Isra'il kuma na tabbatar da mutane na sun fi mutananka ma'ana jimri ba yanda za a yi al'ummarka ta iya daukan nauyin sallah 50 a tsawon yini da dare ina baka shawara ka koma ubangijinka ya rage maka manzo Allah ya karbi shawara annabi Musa ya koma ya nemi alfarma a rage masa ubangiji subhanahu wataala ya sassauta aka rage ya dawo ya nuna ma annabi Musa ga iya abin da aka rage annabi Musa ya ce ina dai baka shawara sake komawa a rage manzo Allah ya koma aka rage sannan ya dawo ya sake nuna ma annabi Musa annabi Musa ya ce masa koma dai a rage kai har aka kai a ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala ya fada ma manzonsa yace yake cewa la yubaddalu alqawlu ladayya ko kuma ma yubaddalu alqawlu ladayya ba a canza fada a guna wannan sallah alkawali ce je ka kai da al'ummarka na farlanta muku sallah biyar a tsawon yini da dare amma a guna a matsayin 50 take a inda sallah ta bambanta da sauran ayyuka na ibada a farko sallah biyar ce amma a matsayin 50 take sannan kuma kowace ɗaya za a dinka ta so 10 bayan wancan 50 kin an gane ko bayan cewa ita 50 ce wannan sallah biyar ce a matsayin 50 take kuma sannan kuma sai ka dinka kuma kowace ɗaya kuma so 10 wannan shi ma hadda wani matsayi ne wanda yake na daban wannan shine malamai suka ce anan dalili ne wanda yake nuna sallah ta bibici sauran ibada a farko Allah ya farlanta ma wato al'umma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'umma sa sallah 50 a tsawon yini da dare sannan kuma wannan na nuna mana wato matsayin sallah da Allah ya tashi farlantawa tsak ya turo an tafi da manzonsa ba tare da wani tsani na mala'ika ba amma sauran ayyuka na ibada an shar'anta su ne da tsani na mala'ika shine ake ba sakon ya isa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita sallah ubangiji ta'ala ya farlanta mana ba tare da wani tsani na mala'ika ya gana da manzon shi sallallahu alaihi wasallama yace ga abinda na lazumta maka kai da al'ummarka sannan yana daga cikin abin da yake ƙara kuma nuna matsayin sallah ta fifici duk wasu ayyuka na ibada domin ita ce ginshiki na biyu daga cikin ginshikan musulunci guda biyar kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa buniyal islamu ala khams shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan a shahid sai yace wa iqamis sala bayan kalima ta shahada babu wata ibada mafi girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala wato sama da sallah sannan malamai suka ce bugo da ƙari sallah abu ce wanda ke zama wajibi akan dukkan baligi sabani ga sauran wasu ibadu kaga zakka in dai ba dukiya ba gare ka ba wajibi ba ce akan ka hajji haka in baka da halin zuwa bata zama ba wajibi akan ka amma ita sallah ai bata bukatar cewa ina da kuɗi ko bani da kuɗi dan haka ibada ce wadda ta zama wajibi akan dukkan wani baligi bugu da ƙari suka ce mahimmancin sallah na daga cikin abin da ke nuna miza ta sallah hatta da hali wanda yake na kunci na tsanani na yaki ubangiji ta'ala bai rangwame ba in ana iya kasa jama'a kashi biyu a lokacin yaki to za a kasa su a yi sallah in ba a samu wannan hali ba kowa zai yi sallah bakin gwargwadon shi ba magana jinkirtata kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum qa'ifatun minhum ma'aka waliya'khudhu aslihatahum zuwa karshen ayar can ubangiji ta'ala sai yace fa in khiftum farijalan aw rukbana idan yaki yayi turunku tsoro ya kai matuka ubangiji ta'ala yace ku yi sallah rijalan ma'ala hadin kuna kan dugadugan ku mutun yana tafiya yana sallah aw rukbana ko kuma kuna mahaya to a takaice wannan yana nuna mana sallah ta fifici duk wasu ayyuka na ibada da irin waɗannan matsayi da malamai suka ambata sannan kuma ita sallah abu ce wanda shar'ancin ta ya tabbata a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan da ijma'i na malaman al'umma ma'ana ibada ce wadda Allah ya shar'anta mana ayoyi na alqur'ani sun wuce a lissafa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su da adadi kuma haka malaman al'umma sun yi ijma'i tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har izuwa yau duk wani wanda ake lissafawa da fadarsa sun hadu babu sabani akan cewa ita sallah ibada ce wadda Allah ya shar'anta mana kuma abu ce sananna a cikin addini larura ce don haka suka tafi akan cewa duk wanda yayi musan sallah to wannan babu tantama game da kafircinsa duk wanda yayi musan sallah to wannan ya kafirta sannan ita sallah tana da wato fadala wadda take ta wuce a lissafa kamar yanda ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato suka bayyana domin wani lokaci ubangiji subhanahu wata'ala yakan hada sallah da ambatansa kamar yanda yake cewa kad aflaha man tazakka sai yace wa zakara suma rabbihi fa salla haka fadar sa yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sai yace wa zikrullahi akbar haka kuma yace wa aqimis salata li zikri a wadannan ayoyi guda uku Allah ya hada sallah da ambatansa a guda daya wanda wannan yana nuna fadala ta sallah da girmanta so da yawa kuma Allah yakan hada ta da zakka wani lokaci kamar yanda yake cewa wa aqimus salata wa atuz zakka wani lokaci yakan hada ta da daukan haƙuri wanda sakamakon masu haƙuri ubangiji subhanahu wataala kadai ya san shi kamar yanda yake cewa wastaqimu bisawri wassala sannan wani lokaci ubangiji ta'ala ya hada ta wato da annusuk wato shine yanka kamar yanda yake fa salli li rabbika wanhar kamar yanda kuma ya faɗa qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin sannan wani lokaci ubangiji ta'ala wato yakan hada ta da ayyuka waɗanda suke na alkhairi ma'ana a amalul bir kamar yanda can farkon suratul mu'minun ubangiji ta'ala ke faɗa kad aflahal mu'minun sai yace allazina hum fi salatihim khashi'un har aka kai fadar sa da yace wallazina hum ala salawatihim yuhafizun sai yace ulaika humul warisun allazina yarisuna alfirdausa hum fiha khalidun sannan daga cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda hadisin da ke nuna fadula ta sallah hadisin na cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yagtasilu fihi kullu yawmin khamsa marrat ma taqulu zalika hal yabqa min darnihi shay'un manzon Allah yake cewa ku bani labarin a ce akwai kurama na gudana a kofar gidan dayanku a kowane yini zai fito ya shiga cikin wannan kurama yayi wanka su biyar manzon Allah yace hal yabqa min darnihi shay'un shin wani abu na datti zai rage a jikinsa sahabbai suka ce la yabqa min darnihi shay'un suka ce ya rasulullahi babu wani abu na datti da zai rage a jikinsa duk mutumin da zai yi wanka su biyar ai bayan da za a yi a samu dauda a jikinsa manzo Allah sai yace fa zalika masalu salawatil khams yamhullahu bihi lakabaya wannan misali da namu kuma manzo Allah yace shine misalin salloli lokaci biyar ayi domin ubangiji ta'ala yana wanke bawa game da dukkan wani datti na zunubi game da waɗannan salloli biyar kaga a takaice wannan hadisi yana nuna mana wato fadala wato ta waɗannan salloli guda biyar haka hadisi ya inganta na cikin wato shine al-mu'jamul awsat da al-mu'jamus sagir na al-imam Tabrani kamar yanda Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin a cikin sahihut targhib wat tarhib riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke fada yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada tahtariqun manzon Allah yace kun halaka ma'ana tahtariqun an ciro shi ne daga al-ihraq shine konewa a wuta manzon Allah yace kun halaka sai yace fa idza sallaitumus subha ghasalatha manzon Allah yace in har kuka sallaci sallar asuba to wannan sallar ta asuba ta goge muku wannan datti wanda yana iya dosa ku cikin wutar jahannama ku kore sai yace thumma tahtariqun manzon Allah yace sannan kuma za ku kone manzon Allah yace sannan kun kone sai yace fa idza sallaitumuz zuhra idan kun sallaci sallah ta azhar ghasalatha manzon Allah yace ta wanke muku wannan kuna ta wuta ma'ana ta wanke muku wannan sababin abin da zai kai ku wuta ku kone in dai kun sallaci sallah ta azhar sannan manzon Allah yace thumma tahtariqun sannan manzon Allah yace kun ne kone sai yace fa idza sallaitumul asra in kun sallaci sallar da asr ghasalatha manzon Allah yace ta wanke muku wannan kuna sannan sai yace thumma tahtariqun tahtariqun sannan je kun kone kun dala konewa manzo Allah yace sai yace fa idza sallaitumul maghrib idan kun sallaci sallah ta magriba gasalata ta wanke muku wannan kuna sannan yace thumma tahtariqun tahtariqun sannan kun dai kone kun dai kone manzo Allah sai yace fa idza sallaitumul isha'a yace in dai kun sallaci sallar isha gasalata ta wanke wannan kuna manzo Allah yace thumma tanamuna fala yuktabu alaikum hatta tastayqizu sannan za ku kwanta ku yi bacci lafiya kalau ba za a rubuta muku komai na laifi sai kun kai lokacin da kuka farka kaga wannan hadisi yana nuna mana sallah sababi ce daga cikin sabubban da ke nisanta bawa game da azabar wuta a ranar kiyama sannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda wato hadisi yake cikin musnad na al-Imam Ahmad da as-Sunan na Ibn Majah hadisi ne ingantacce kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin Sahihut Targhib wa Tarhib riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa kana rajulani min bani Quba'a yace akwai wasu mazaje guda biyu a cikin wata kabila banu Quba'a aslama ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato sun musulunta a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun mika wuya da ji da bi ga ubangiji fasta shahada ahaduhuma ɗaya daga cikin su sai ya samu shahada an fita fagen daga ya samu shahada sannan shi kuma ɗayan wa ukhira al-akhir sanatan shi kuma ɗayan sai Allah ya jinkirta kwanukan rayuwarsa sai da shi kare sannan shi ma Allah ya karbi rayuwarsa kenan mazaje biyu ne suka musulunta a lokaci guda daya sai ya samu shahada dayan shi kuma bayan mutuwar dan uwan nashi da shekara guda shi ma Allah ya masa rasuwa Talha ibn Ubaidillah Allah ya kara masa yadda ɗaya daga cikin goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna yace fara'aitul mu'akhkhara minhuma udkhila aljanna qabla shahid sai ne mafalkin kiyama ta tashi shi wanda aka jinkirta masa rayuwa wanda sai da yi shekare aka zo da shi aka shigar da shi aljanna kafin shahidi yace fa ta'ajjabtu li zalik sai na yi mamakin haka lokacin da na wayi gari fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na zo na fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nace ga fa mafarkin da nayi wane da suka musulunta a lokaci guda shi wannan ɗayan ya samu shahada ɗayan kuma sai bayan shekara fa Allah ya masa rasuwa yace ya rasulullahi nayi mafarkin shi wannan wanda ya mutu daga baya sai da aka shigar da shi aljanna kafin a zo da shahidin me yasa haka manzo Allah sai yace alaysa qad sama ba'dahu ramadan wa salla 6000 raka'a manzo Allah yace shi wannan wanda aka jinkirta masa shin bai azurci watan ramadan ba bayan mutuwar dan uwansa shin bai sallaci sallah 6000 raka'a 6000 ita ce sallah ta shekara nace kwarai manzo Allah yace to shine sababin abin da yasa ya riga yi wannan shahidi shiga aljanna to dan haka a takeice waɗannan hadisai suna nuna mana wato fadala ta sallah shine anan malam sai ya mana babi na musamman babul mawaqit ana abdullahi ibn amr radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala waqtu adh-dhuhri idha zalat ash-shams wa kana dhillu ar-rajuli katulih ma lam yahdur waqtu al-'asr ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يجب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم وله من حديث بريدة رضي الله عنه في العصر والشمس بيضاء نكية ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه والشمس مرتفعة مالنا فدا wannan babi ne wanda ke bayani game da wato lokacin sallah lafazin al-mawaqit jami'i ne na miqat an gane ko kamar yanda ubangiji ta'ala ya fada ila miqati yawmin ma'lum lafazin miqat bi ma'ana al-waqt lokaci kenan shine yace babul mawaqit, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da lokata na sallah. Domin shi in aka ce al-mawaqit shine kamar yanda malamai suke fada ta'arifin sa a shar'ance, kenan mawdi'ul ibadati aw zamanuha. In aka ce miqat kenan mawdi'ul ibadati aw zamanuha, wurin da aka keɓanta domin ibada ko kuma zamani wanda aka kayyade domin aikata wata ibada. Don haka idan ka dauki haji ai kana da mawaqit kala biyu, akwai mawaqitun zamaniya akwai mawaqitun makaniya. To don haka anan kenan me ake nihi da al-mawaqit, kenan sune zamunna wanda Allah ya kayyade mana domin yin waɗannan salloli. Shine malamin yace babul mawaqit, wato babi ne wanda ke bayani game da lokacin sallah. Malam sai yazo mana da hadisin Abdullahi ibn Amr, Allah ya kara musu yadda, ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace waqtu zuhri, wato lokacin azhar na shiga, idza zalati shams, wato idan rana ta gushi daga tsakiyar sama kenan, nan sai ka kaddara ay yadkhulu waqtu zuhri, lokacin azhar na shiga, idza zalati shams, idan rana ta gushi, idan rana ta karkata, inuwa ta sauko, to lokacin azhar yayi. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ce aqimis salata li duluki shamsi ila gasakin layl, Ubangiji ta'ala ya ce ka tsida sallah, wace sallah ake nihi ta azhar, li duluki shamsi, allamu anan bi ma'ana ba'd, ay ba'da duluki shamsi, bayan gushewar rana. Al-Imam Malik Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Al-Muwatta yake cewa wa dulukuha mailuha an kabidis sama, gushewar rana wato shine ma'ana duluki, wannan abinda ake nufi da duluki shams yace shine kenan karkatar ta daga tsakiyar sama, ma'ana ta dan gushe, shine ake nufi da duluki shams, kamar yanda Allah yace aqimis salata li duluki shams. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana waqtu zuhri, lokacin azhar na shiga, idza zalati shams, idan rana ta gushe. Shi ko gushewar rana yakan canza lokaci zuwa lokaci, akwai bambanci a lokacin rani da lokacin damuna, wannan da lokacin dari nake ne saifan washita. Idan ka dauka a lokacin dari 12 da kwata zaka ga inuwa ta sauka tuntunin rana ta gushi, 12 da kwata in yayi yawa zuwa 12 da minti 20. Kamar yanzu in ka dauki yanayin Saudiya, a 12 da minti akwai lokacin da 12 da minti 10 lokacin azhar ya shiga, lokacin azhar ya shiga, kenan shigar lokacin azhar shine gushewar rana. In dai an tabbata rana ta karkata inuwa ta sauko, to lokacin azhar ya shiga, ba maganar cewa sai an kai ta karfe 1 ko sai an kai ta karfe 1:30 ko sai an kai ta karfe 2, matukar rana ta karkata kenan lokacin azhar yayi. To shine a lokacin rani ko zaka ga wani lokaci sai zuwa 12 da minti 40, wani lokaci zuwa kusan da minti 50 zaka ga rana ta gushi. Shine sai ya ce wa kana zillur rajuli kaqulihi, manzo Allah ya ce in wannan lokacin azhar, tun daga wannan lokaci na gushewar rana tuna miƙewa har izuwa lokacin da inuwar mutum za ta kai tankar tsawonsa. Nan an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana misali da mutum, ma'ana duk wani abu wanda in ka tsida shi inuwar shi za ta kai tsawonsa shine karshen wato lokacin azhar wanda yake zabi. Kenan bayan rana ta karkata shine malamai suke cewa an fitar da zillul zawal, wato inuwa ta gushewa rana kenan, an tabbata inuwa ta sauko. Daga nan kenan shine farkon lokaci zababbe na azhar, kenan lokacin kuma yana miƙewa har akai lokacin da inuwar mutum za ta kai tsawonsa. An gane ko? Sai ya ce malam ya hadur waqtul asr, matukar lokacin la'asar bai zo ba. Shi ko lokacin la'asar daga wani lokaci yake farawa? shi kuma lokacin la'asar daga lokacin da inuwar mutum ta kai tsawon shi to shine farkon lokacin la'asar kenan karshen lokacin azhar zababbe shine farkon lokacin la'asar babu wani rabewa tsakanin su inda inuwar mutum ta kai tsawon shi to wannan shine karshen zababban lokaci na sallar azhar kuma shine farkon lokacin sallar la'asar ba tare da wani rabewa ba shine anan yace malam ya hadur waqtul asr matukar kenan lokacin la'asar bai hadarto ba kenan lokacin la'asar shi kuma daga lokacin da inuwar mutum ta kai tsawon shi shine farkon lokacin ta kuma shine karshen lokacin azhar zababbe shine sai yace wa waqtul asr daga nan kuma lokacin la'asar nazarcewa kenan ai wa yamtaddu waqtul asr kenan lokacin la'asar daga lokacin da inuwar mutum ta kai tsawon sa to nazarcewa ma lam tasfarra shams wato matukar rana bata yi jajjaja ba lafazin tasfarra an ciro shi ne daga isfirar isfirar shine ake ni an ciro shi shi kuma daga asfura asfura shine wato launi wanda yake jajjaja wanda ya karkata kamar launin jini kenan lokacin da rana ta fara yin ja wannan shine karshen zababban lokaci na la'asar a wata riwaya ingantacciya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace mana har akai lokacin da inuwar mutum za ta zama tulinkin sa kenan inda ka tsaya sai ka ga karshen inda inuwar ka ta tsaya kalumka ta so biyu idan ka lumka kenan inuwar tsawon ka so biyu inuwar ka ta lumka tsawon ka so biyu to wannan shine karshen lokaci wanda yake zababbe na sallah ta la'asar to shine anan yace malam tasfarra shams wato matukar rana bata fara yi ja kenan in rana ta fara yi ja ta nuna alamun fadawa to wannan shine karshen lokaci zababbe na sallar la'asar sannan sai yace wa waqtu salatil maghrib wato lokacin sallah ta magriba na shiga tun daga fadawar rana malam ya gibi shafaq wato matukar shine jan fadawar rana bai fake ba wanda a Hausa ake kiran shi hantsin goro shine ash-shafaq wanda Allah ya yi rantsuwa da shi fala uqsimu bishafaq idan aka ce ash-shafaq shine jan fadawar rana kenan bayan rana ta fada to akwai wani ja da yake kasancewa a yamma to wannan dukkan shi lokaci ne na sallah ta magriba matukar kenan bai fake ba in ya fake kenan zababban lokaci na sallah ta magriba ya fita shine yace wa waqtu salatil maghrib lokaci na sallah ta magriba kenan bayan fadawar rana nazarcewa malam ya gibi shafaqu matukar kenan jan fadawar rana bai fake ba idan ya bace to sallar magriba zababban lokacin ta ya fita sai yace wa waqtu salati al-isha'i manzo Allah yace lokacin sallar isha shi kuma tun daga fakewar jan fadawar rana kenan nazarcewa ila nisfil layl al-awsat wato izuwa rabin dare wanda yake na farko kenan wanda yake rabin wato nisfil layl al-awsat rabin kenan kashi ɗaya daga cikin ukun dare wanda yake na tsakiya me ake nimi da nisful layl al-awsat anan misali idan ka kasa dare kashi uku sai ka fitar da kashi ɗaya na farko kashin na biyu sai ka raba shi biyu to wannan kashi ɗaya na farko da wannan na tsakiya da ka raba shi biyu sai ka hada wannan kashi ɗaya da rabi shine karshen zababban lokaci na sallar isha a wata riwaya ingantacciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ila nisfil layl har izuwa kenan rabin dare har izuwa nisfil layl kamar yadda da yawa daga cikin malamai akan haka suke kenan yanzu misali kaddara cewa za mu samu awa 10 da rabi daga fadawar rana izuwa kitowa al-fajr an gane ko misali a ce za mu samu awa 10 da rabi mu dauka misali a ce rana ta fada 6 da rabi al-fajr ya keto 5 da rabi mu dau wannan misali yanzu idan muka dauka kaga misali sai mu dauka daga 7 k kenan 8 9 10 11 12 karfe 1 karfe 2 karfe 3 karfe 4 karfe 5 mun samu awa 10 ko mu dau lissafin kenan irin lokacin rani misali rana ta fada karfe 7 alfijir yake to karfe 5 awa nawa muka samu awa 10 to awan nan 10 sai mu kasa ta kashi 3 awa 10 din muka kasa ta kashi 3 awa nawa nawa zamu samu awa 3 da minti 20 awa 3 da minti 20 kenan sai mu fitar da awa 3 da minti 20 na farko wannan awa 3 da minti 20 kashi na biyu sai mu raba ta tsakiya nawa zamu samu kenan minti nawa nawa ne awa 1 da minti 40 awa 1 da minti 40 ko kenan minti 100 minti 100 to sai mu gama wannan awa 1 da minti 40 da wancan awa 3 kenan mun samu awa 5 da minti 10 idan muka gama ta da awa 3 da rabi na farko kenan mun samu awa 5 da minti 10 to sai ka dauka daga karfe 7 kenan daga karfe 7 sai ka dau 8 9 10 11 12 da minti 10 12 da minti 10 kenan shine karshen zababban lokaci na sallar isha kenan wannan kenan in ka dau lissafin lokacin da rana ke fadawa a karfe 7 alfijir na ketowa a karfe 5 kenan haka dai a kowane lokaci in ya canza zaka yi lissafi sai ka fitar da kenan farkon lokaci na sallar isha da karshen zababban lokacin ta kenan zaka dau lissafi amma tun daga fadawar rana tunda me yace cai ila nisfil laylil awsat shi kuma dare yana farawa ne daga fadawar rana kenan fadawar rana shine farkon dare karshen shi ketowa alfijir to shine sai yace wa waqtu salati subhi wato lokacin sallar asuba shi kuma na shiga min ulul fajr wato daga ketowa alfijir lokacin asuba ke shiga manzo Allah yace malam ta duri ishamsu matukar rana bata hudu ba tun daga ketowa alfijir lokaci ne zababbe na yin sallar asuba kenan har zuwa hudowar rana wannan duka lokacin sallar asuba ne al-imamu muslim ya rawaito wannan hadisi sai malam ke faɗa cewa na ga al-imamu muslim riwaya wato ta hadisin buraida Allah ya kara masa yadda game da sallah ta asr sai manzon Allah ya ce wa shamsu baydau naqiya wato lokacin la asr shi kuma kenan na zarcewa matukar rana tana farakal wato tana tsarkakakka wani abu kenan na jajaja bai fara shigar ta ba bai fara gauraya ta ba kenan tun daga lokacin da inuwar mutum ta kai tsawonsa shine farkon lokaci na sallah ta asr kenan har akai lokacin da rana za ta fara canzawa kenan matukar rana tana farakan babu wani abu wanda yake jajaja wanda ya fara gauraya ta to gaba ɗayan wannan lokaci ne wanda yake zababbe na sallah ta asr shine yace washamsu baydau naqiya matukar rana tana fara nakiya tana tsarkakakka kenan babu wani jajaja tare da ita kenan wannan duka lokaci ne wanda yake na ta zababbe sai yace wa min hadisi abi musa na daga cikin hadisin abu musa al-ash'ari manzo Allah yace wa shamsu murtafi'a wato matukar rana tana sama kenan bata fara karkata ba zuwa fadawa kenan matukar tana sama wanda in ka kalli yamma kawai zaka ganta ba sai ka san da kai ba to wannan lokaci ne wanda yake na sallah ta asr amma matukar sai ka dan sunkuya kanka zaka ganta to lokacin la asr ya fara fita ya fita domin a wannan lokaci kenan ta fara ja dan haka wasu malaman suka siffanta cewa lokacin sallah ta asr idan kana so ka gane ya shiga ko bai shiga ba ka tsaya sai ka kalli yamma ba tare da ka daga kanka ba tare da ka sadda ba ka tsaya cak a lokacin da ka ga rana akan goshinka daidai idan ka to shine farkon lokacin da asr ya shiga inda zaka auna da inuwarka zaka ga cewa a wannan lokaci ne inuwarka ta kai tsawonka to dan haka wannan shine lokaci wanda yake na sallah ta al'asar. Yanzu a takaice a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani game da lokacin sallah wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya ayyana mana cewa kuma waɗannan salloli biyar ba sa inganta, wato sai a iya waɗannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana, domin Allah ya faɗa فإذا أننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Ubangiji ta'ala yace ku tsaye da sallah, domin sallah ta kasance farilla ce abin kayyade ma lokaci akan mu'mine. Allah ya kayyade mata lokaci, tana da farkon lokaci tana da ƙarshe. To dan haka malamai suke faɗa cewa wannan lokaci da Allah ya kayyade mata ba yanda za a yi mutum ya cin mata in ta kuce masa, kamar yanda bayani zai zo nan gaba game da mutumin da akan ganganci ya bar sallah ba tare da wani uzuri ba na mantuwa ko bacci har lokacin ta ya fita, shin zai rama ko kuma ba zai rama ba, me kuma yake kan shi, kamar yanda bayani zai zo. To dan haka anan zamu gane cewa ita dai sallah azhar ba a cika samun matsala ba, saboda ita ne sai bayan gushewar rana, kuma wannan lokacin yana zarcewa har zuwa lokacin da kenan inuwar mutum ta kai ƙarshen tsawonsa. Shi kuma galibi yakan canza lokaci zuwa lokaci. A inda ake samun matsala shi ne sallah ta al'asar, a yanayinmu a nan nake magana. Saboda akwai masallatan da ba bambanci tsakanin rani da damuna, kullum la'asar a karfe 3 da rabi ba sa canzawa. Wasu za ka same su karfe 3 da kwata suke sallah azhar, ba bambanci tsakanin rani da damuna. Shi ko in ka dauka a lokaci wanda yake na rani, akwai lokacin da sai wajen karfe 3 da minti 50, wani lokaci har kusan da 55 sannan lokacin la'asar yake shiga. Kaga duk wanda yake sallah ta al'asar a lokacin karfe 3 da rabi a lokacin rani, to yayi sallah kafin lokacin ta, sallah ko ba abun nan ta, ba abun nan sallah. Da yawa zaka samu masallatai a garin nan karfe 3 da rabi ba bambanci tsakanin rani da damuna suke sallah ta al'asar. To in har la'asar lokacin ta baya canzawa, me yasa magriba da asuba lokacin su yake canzawa? Me yasa su lokacin su yake canzawa? Magariba a lokacin sanyi karfe 6 saura minti 10 wani lokaci ake yin magariba, karfe 6 saura minti 10 ta zo karfe 6 ta dan dora, wani lokaci har ta kai karfe 10, wani lokacin karfe 7, wani lokaci har karfe 7 da minti 10 ake sallah ta magariba a lokaci na rani. To me yasa ita da asar ba ta canzawa, lokacin kullun a tsaye yake a buɗe? Yanda magariba da asuba lokacin su yake canzawa, haka sauran salloli shi ma yakan canza, haka su ma lokacin wannan kenan. Anan abinda zamu gane, waɗanda suka tsaye da la'asar a kullum ba bambanci a rani da damuna a karfe 4 sun fi waɗanda suka tsaye da ta akan, domin su kullum sukan yi ta ne a yanayinmu nan, a yanayinmu anan a bayan lokaci ya shiga. Saboda lokacin la'asar a yanayinmu a nan bai taɓa durawa ba akan karfe 4, baya durawa akan karfe 4, yana ragewa wani lokaci 4 saura minti 5 lokacin la'asar ya shiga. Kaga a nan kenan su masu yi a 3 da rabi ko 3 da kwata a zamanin rani suna yin sallah ta la'asar kafin lokacin ta ya shiga. To dan haka dole ne a tsaya a kayyade a wannan a kiyaye lokaci, domin sallah Allah ya kayyade mata lokaci, sallah ba abun nan ta. In kayi ta kafin lokacin ta sallah ba ta yi ba. Sharatin ingancin sallah shine bayan shigar lokaci, shigar lokaci. Duk wanda yayi sallah kafin shigar lokaci sallah ba ta yi ba. To shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani daki-daki game da lokacin na sallah. Don haka anan malamai suka ce ita sallah kenan ta azhar zababban lokacin ta tun daga gushewar rana, kenan in rana ta gushe a karfe 12 da kwata to lokacin da azhar yayi. A wannan lokaci ma akan iya yi, ba maganar sai an kai karfe 1 da rabi, wani 12 da rabi ko misali karfe 1, gwalgwalin dai yanayin jama'a yanda aka tsara lokacin kenan abinda aka dora. An gane ku kuma zamu iske hadisin da yake nuna sanyaye sallah cewa a lokacin rani sanyaye sallar ba ana nihin cewa sai an kai ta 1 da rabi ko kuma sai an kai ta karfe 2 ba ana nihin wannan ba in dai bayan lokaci ya shiga kenan a dan kara wasu ɗan mintuna lokacin nan ai sallah shine kamar yadda bayani zai zo nan gaba kenan dan haka anan kenan a tsaya a kiyaye wannan lokaci kenan yakan dan canza misali in ka dauka a zamanin sanyi a 12 da kwata lokacin azhar ya shiga kenan anan karfe 12 da rabi ma akan iya yin sallah azhar ko zuwa da minti 40 ba dole bane a kullun sai an kai ta karfe 1 ko kuma sai an kai ta 1 da rabi da sauransu kenan ka dauka ita kuma la'asar kenan anan malamai suka ce to wannan zababban lokacin da kenan har akai lokacin da inuwar mutun za ta kai tsawon sa ita kuma la'asar daga wannan lokaci kenan har zuwa lokacin da inuwar mutun za ta kai linkin sa so biyu sai malamai suka ce to ita azhar da la'asar suna tarayya game da lokaci wanda yake daruri kamar yadda wasu malamai sun kasa akwai muktarin lokaci akwai lokaci wanda yake daruri wasu malamai ko sun tafi akan cewa lokaci kawai ɗaya ne babu wani daruri to anan wanda suka ce akwai darurin lokaci kenan azhar da la'asar suna tarayya daga lokacin da rana ta fara yin ja kenan har zuwa fadawar ta wannan lokaci ne kenan wanda azhar da la'asar suna tarayya akan su in rana ta fada kenan azhar da la'asar sun zama ramuwa to haka ita ma magariba da isha suka ce suna tarayya game da lokaci wanda yake daruri darurin lokacin su kenan shine har zuwa ketowa alfajir kenan daga lokacin da ka fitar da wato shine kashi 1 da rabi daga cikin ukun dare kenan ka fitar da kashi 1 da rabi daga cikin kashi ukun dare kenan daga nan shine kenan misalin da muka yi daga 12 da minti 10 a lissafin da muka yi kenan daga nan har zuwa ketowa alfajir suka ce lokaci ne daruri na sallah ta magariba da sallar isha tare da cewa wasu malamai suka ce ita magariba kawai in dai jan fadawar rana ya fake to shikenan lokacin ta ya fita ta zama ramuwa kawai domin babu wani darurin lokaci suka ce ita kwa kenan isha da zaran an kai 12 da rabi 12 da minti 10 a lissafin da muka yi to an fita daga cikin lokacin ta kenan ta zama ramuwa kenan wanda suka ce akwai larurin lokaci kenan anan ba ta zama ramuwa magariba da isha sai idan alfajir ya keto kamar yadda azhar da la'asar ba sa zama ramuwa sai idan rana ta fada to malamai sun yi bayani game da jama'ar da suke rayuwa a irin garuruwan da kenan wannan ana bayani akan garin da irin yanayin yankin kasa wanda kenan ke ake samun dare da yini a lokaci kamar misali a yanayinmu na ai ba mu da irin wannan yanayi na yanda dare zai zarce yayi wasu watanni akwai yankin da kullun rana ne akwai yankin da shi kuma kasancewar anan akan yi wata 6 zaman yini ne sannan kuma akan yi wata 6 kuma dare ne to a irin wannan yanayi irin wannan yanki yaya ya kamata su kayyade dokar sallah to anan shine akwai hay'atu kibaril ulama na kasar Saudiya sun yi zama akan wannan mas'ala tun 12 ga watan 4 a shekara ta 1398 kenan yau da kusan shekara 40 suka zauna akan wannan mas'ala irin yankin da aka samu irin wannan yanayi wata 6 rana wata 6 dare yaya ya kamata su yi game da lokacin sallah anan malamai suka ce iya abinda za su yi sai su diba garin da ya fi kusa da su kasar da ta fi kusa da su sai su yi amfani da lokacin su kenan sai su kayyade misali awoyin da ke akwai kenan kowace sallah sai su bata gwalgwadon tsakanin sallah kaza awa kaza ce an gane ko kasar da ta fi kusa da su inda rana take hudowa take fadawa kenan sai su yi amfani da lokacin su iya adadin awoyin yini da dare kenan za su dauka na wannan kasa sai su yi amfani da su sai su kayyade lokacin kowace sallah daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sallah kaza ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sallah kaza ce dalilin da suka kafa hujja da shi akan haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana cewa idan dajjal ya bayyana manzon Allah yace zai zauna kwana 40 a duran kasa manzon Allah yace yawmun kasanati wani yinin zai zaman tutum kar shekara wani yinin zai zaman to ka shahar kamar wata guda wa yawmun ka jumu'a manzon Allah yace wani yinin shi kuma kamar sati sai yace wasairu ayyamihi ka ayyamikum sauran yini nuwan shi a cikin 40 din manzon Allah yace kamar yinin ku yanda kuka saba to a lokacin nan sahabbai sai suka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al yawmul ladhi kasanatin ayakfina fihi salatu yawmin yinin da yake kamar shekara guda manzon Allah suka ce ya rasulullahi sallar yini ke za ta wadace mu mun salla biyar kawai shikenan manzon Allah yace a ubudurulo yace ku kaddara kenan ku kaddara shi wannan yini mai tsawo wanda kamar shekara yake manzo Allah yace kowace sallah ku bata gulgudu dan haka anan kenan malamai suka ce sai su diba kasar da take kusa da su kenan sai su ga daga hudowar ranar su zuwa fadawar ta kenan awa nawa gare su sai su yi lissafi da wannan lokacin kenan kowace sallah su bata iya gulgudan wato lokacin ta na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik